get into such a situation, people should fervently pray to Allah for his well-being.
Ameen.
Because the well-being of the leader is the well-being of the country. I also pray that Allah gives the leader good advisors.
Ameen.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is no leader except he has two kind of advisors. This is the Prophet saying. If his advisors are good, he will be good. If his advisors are not good, he will not be good. So as we pray for his health, we should also pray Allah to give him good advisors.
Ameen.
May Allah guide us to his straight path. So this is the manner of generosity. We have a good Samaritan who has helped us, especially for the new convert, with 15 bags of millet, 15 bags of rice, 15 bags of sugar, and 15 gallons of oil to assist us in feeding them. May Allah reward him abundantly. There is also the distinguished Senator Ahmed Makarfi, who every year is the first to bring his zakat to this mosque. This year he has brought 2,000 naira. May Allah reward him abundantly. 200,000 naira. May Allah help him.
Amen.
Okay. Then the committee of the orphans has brought his report. They have distributed money, 5,000, 10,000 to families, and they got 1,101,000 naira. They spent 1,095,000 naira. Remains 6,000 in their account for emergencies. May Allah reward them abundantly and their contributions. Is the park committee okay? I've not read it, so I've got to say over here now. I cannot read it now. I will read it tomorrow. Yesterday we dwelt on the verses of the Quran that is telling us the non-believers will never believe, no matter what time. Or before I forget, also one of our students here who was present yesterday here, I was told his name is Ahmed, died yesterday night. May Allah forgive his sins.
Ameen.
And make paradise his abode. Ahmed Sohan Soldier. Okay, these two verses. No matter what you do, no matter what signs you show them, they will never believe unbelievers, except who Allah wishes to believe. So if you have faith in you, you should thank God. Nobody should thank but Allah that has given you faith. It's a gift. There is no better gift than to have faith in Allah and do the right thing. So Allah told us, they always ask the Prophet to bring signs, miracles, in a way to suggest that he is not a prophet, so that they can put doubt and suspicion in the hearts of followers. Because people will start, okay, let's see the miracle, if truly you are a prophet. Whereas the revelation which he comes with is not a sign. Allah said, it's such a way we put for every prophet enemies. Enemies that are seen and unseen, from the jinn and from human beings. And they also inspire each other with flowery discussion and flowery talk, all in deception. And if Allah wishes, they wouldn't perform such a thing, they wouldn't do such a thing. So Allah said, you shall leave them to continue going in their fabrication. So when you see them attacking the Prophet sallallahu alaihi wasallam, leave them in their fabrication. Allah has known and has allowed it.
When you hear anybody even abusing the Prophet, leave him. Is he going anywhere? He's not going anywhere. The Arabs used to have a proverb. They said, "What will the barking of the dog do to the cloud in the sky? It will not cheat it. So we should stop taking laws into our hands. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Leave them and whatever they are fabricating. Leave them. Don't listen to them. Continue with their good right, the good worship. That is what Allah wants. So this kind of enemies of the Prophet are many, seen and unseen. So what you do, you as a listener, always try to analyze. Try to ask yourself. Try to investigate and see. Am I following those enemies of Prophet, or am I truly supporting the Prophet? You can easily know, very easily. But you should ask that question. If you are in a group, if you are in any group, ask, are we part of those who are supporting the Prophet, or are we enemies of the Prophet? Because here God says the Prophet truly has enemies, seen and unseen enemies. So which one do you belong to? Don't deceive yourself. The enemies of the Prophet are clear. So always try to know. One, the unseen enemies of the Prophet, they always like to bring suspicion into your heart. Try to fabricate things against the Prophet. They could appear positive or negative. So what we discussed is, whenever you hear that a message or anything hidden is brought to you from a prophet, whoever the prophet is, don't accept it. How can, when the prophet is among you, and explain everything, and he will leave the most important message and transmit it secretly? This is how the Christians were deceived against the Injil of Jesus. What happened? They say St. Paul saw a vision or met Jesus Christ after his disappearance and tell them to go and preach unto the Gentiles. When the Isa alayhi salam was around in the world, he has been saying that I'm not sent except to the lost sheep of Bani Israel, the children of Israel. This is what he said. This is what he proclaimed openly. But when he disappeared, for whatever different interpretations people have, another man came and said, I saw him. And he told me. You know, when he was around, he didn't say, and now you are coming to tell us you saw him in vision. That's why in Islam, there is a consensus of scholars that vision is not a source of jurisprudence. You cannot depend on ru'ya, vision. No. You have to depend on the book, the revealed book. Let it be clear, unambiguous, straightforward, confirmed, authentic. This is what is required of you. So if you take this, then you realize how many people have gone astray, even among us Muslims. Because there are Muslims now that are worshipping based on dreams. People claim they saw the Prophet, claim, and they are worshipping based on that. So anything that comes to you hidden, secret, don't accept it. Islam, there is nothing secret in Islam. Everything is black and white. Secondly, there are evident enemies of Islam. Those who wear the cloak of Islam, read the Quran, do everything required of them. When you see them, you see a perfect Muslim, but still is the enemy of the Prophet. How? Because he will make mischief on earth. The greatest mischief on earth is to kill an innocent soul. To kill an innocent person, that is the greatest mischief. So anybody who will use his hand to kill anybody innocent, Muslim or non-Muslim, an innocent person, such person is a mischief maker, no matter how much he claims to be a Muslim. The Prophet sallallahu alaihi wasallam in his prophecies says, I wish I would exterminate them. They are the worst enemies of the Prophet. Because is a prophet of mercy. He has none hypocrisy in his ranks. Yes, he didn't command anybody to touch them. But these people, who say will appear in the end of times, youth, if I have met them, the Prophet said, I will kill them. Because the danger they expose to Islam. So Muslims should avoid any sect which is armed. Nobody in Islam is allowed to carry weapons except the authority. Except the authority. They are the only ones licensed and with order to kill. Nobody is allowed to kill, to take law into his hand. Even if you meet your wife in a compromised situation with a man, you are not allowed to take anything into the law. You take her to court. You are unwise. You cannot punish her. You cannot kill the invader. So what less of somebody else? If you see a thief in the market, you should not cut his hand. You should not beat him. So Islam brought law. Islam brought order. Islam brought civilization. The killing of innocent people, I call them innocent, because they are not condemned by a court of law. Somebody is innocent until condemned by a court of law. No matter what he's doing, you can't condemn him. Only the court can condemn somebody. So we should desist from taking laws into our hands. And this tarnishes Islam more than it helps Islam. These are the enemies of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Among his enemies are those who are confrontational. They don't want the Sharia. They don't want the hijab, the niqab, the beard, the hijab. They don't want Muslims to be clean, to be modest. They are confrontational, direct confrontation, they hate Islam. These are the least dangerous enemies of Allah. They are the least dangerous because as they come, you know them. They are clear, they cannot deceive you, they cannot change you. And another group that is dangerous, which yesterday I started to explain, they are what we can term the computer virus. Their danger is intellectual. They put doubts into the corpus of our literature, thereby destroying all the knowledge. They put doubt in it. Once you start doubting your own scholars, once you start thinking your scholars are ignorant, once you start thinking your scholars are not honest, then the nation is destroyed. What remains? Nothing. This virus attacks the creed, attacks the corpus of our literature, our knowledge, thereby destroying it. By introducing what they think is a new knowledge to corrupt the old knowledge. And this new knowledge is no knowledge. It's just conjecture. And this has happened not only in Nigeria, but the world over. One thing about Nigeria, we are copycat. Copycat. We just copy. We hear Taliban appeared in Afghanistan. Tomorrow you hear Taliban in Maiduguri. They changed to Al-Qaeda. They changed their name to Al-Qaeda. They change their name to ISIS, they change their name to ISIS. We are what? Copycats. Whatever we hear, this is what we do. Students. Students will go to Saudi Arabia or Egypt or wherever, they will learn. Whatever they learn there, whatever they learn there, those people have their own madhab. They have their own madhab. Whatever they learn there, they come here in Nigeria as copycats and start repeating the same thing, even if it clashes with what they have, which is superior. Which is superior. They start clashing, bringing confusion, their virus too. Because the damage they caused, the damage they caused by destroying Islamic literature, by destroying Islamic scholarship, is worse than even those that use weapons to kill us. Because these people will leave you with nothing. For a long time, when the seeds of Shiism came to Nigeria, scholars were denying. Among them, our father here, he denies that there is Shia here. Why? It's because he cannot imagine, he cannot comprehend that somebody in Nigeria, a student, after learning books, will come out and start abusing the Prophet's companions. He cannot comprehend that somebody will learn simple Islamic books here and start doubting when scholars speak. If Malik says something, nobody doubts him because he's an honest person. So how do we have changed? It's because some of us brought knowledge which is new, which is attacking the actual foundation of our scholarship. A student of knowledge, not even a scholar, you cannot call anybody a scholar now, what more of faqih? Where are the fuqaha? Where? None. Look at the Islamic world, we are more than how many? 1 billion. And if you said more than 1 billion died, let's say Muslims, all of us are 5 billion. Since the Prophet up to now, maybe. Out of that 5 billion, very few people we can show with our fingers that they are fuqaha. They know knowledge. Very few. Abu Hanifa, which the scholars said everybody in fiqh depends on him, because he showed people how to think. Malik, who has the sunnah and the hadith, and he has preserved the knowledge of Medina from corruption. Nobody like him. People used to come from Andalus looking for a scholar. They don't find a scholar worthy of asking questions, fatwa, except they go to Medina. 1 month journey on camel, looking for a scholar they can't find until when they reach Medina to ask Malik. Then one, a student today will come and tell you, Malik said, what is Malik? Who is Malik? What is he? What is? So he is useless in Malik, bringing a virus to corrupt the mind of the student. So next time, when somebody comes and said, she is him, and this and that, and he can bring you hadith too, when you tell him, look, what our scholars, Malik, Abu Hanifa, and Shafi'i, didn't say that. Are you not the one telling me Malik is nonsense? So why are you bringing Malik now? So we destroyed our own base. That is the virus we have to remove from this society. It's more dangerous than Boko Haram. It's more dangerous than Boko Haram. But they are sunnah. And they have power to propagate this. They have all the means to propagate this nonsense. And they are destroying the nation. And they think they are doing right. No, they are doing wrong. You can't destroy your own base. If you destroy your own base, then you are destroying yourself. We have to respect the knowledge that we have inherited. Any human being, I don't want to progress in English because our listeners are anxious to listen. But what we are saying, the Prophet has enemies, seen and unseen enemies. Who is the enemy of the Prophet? Anybody who is against his own teaching is an enemy. An enemy can appear in many forms. And these are the forms I elaborated to you. May Allah guide us to the straight path. Ina tabaran yake. Ina a ba shi bane wannan. To bismillahir rahmanir rahim. Yau Allah ya kawo mu daya ga watan Ramadan. Wanda yake daidai da 6 ga watan June shekara 2016 na miladiya. To jiya mun karanta aya da take nuna mana wato Allah ya sa wa kowane annabi makiya. Makiyan nan na bayyane da na boye. Na boye shine aljannu. Na bayyane su ne wa mutane. Mun bayyana su, mun nuna ga sunan kashi-kashi. Mun tsaya a kan na ƙarshe makiya ne ga addinin musulunci. Wa'yansu sun sani, wa'yansu ba su sani ba. Amma mafiyansu ba su sani ba. Ta yaya suke zama a makiyan addinin musulunci? Shi ne sukan zo da sabon ilimi, su rusa tsohon ilimi, alhali addinin musulunci kullum an gina shi akan tsohon me? Addinin musulunci an gina shi akan tsohon ilimi ne ba sabo ba. Sanadi ne yake da shi. Kamar Ibn Sirin yake cewa, ku duba wannan inna hadhal ilm dinun fanzu an ma ta'khudhu dinakum. Wannan addini, wannan ilimi addini ne. Sai an duba wa ya kawo, wa ya ce. Kamar yanda duk wani a cikin ku nan in an ɗebi jinin shi ana iya gane mahaifin shi. Ana iya cewa wane wane mahaifinka ne, ko ku wane wane ba mahaifinka ba ne. Amma an ce alwaladu lil firash, ba mahaifinka ba ne shi haife ka. Ana iyawa yanzu an kai wannan ilimi. Me yasa aka kai wannan ilimi? Abinda aka gane, kowane mutum da ka gani yana da wani littafi na kaddara a cikin jikin shi. Wannan littafin yayi gadon littafin nan tun Adam. Ba Adam shine uba na farko ba? To mabin shi haka haka har zuwa kai dinnan gadon wannan littafi kai. Dan Adam haka yake. To abin da yake faruwa, wannan littafi in an samu virus ta shiga ta canja wani abu, sai ka ga mutum ya fito kuma da wani shakali daban. Ta lalata wannan littafi. Kun ga ana haifan wani dai da ma hankali, mongols ake kiran su ko? Ai akwai an tauri iya. An samu canji a littafin. Da cututtuka da take kawowa. Shi yasa wanda suka kirkiro computer suka ce a'a, wannan virus da take shiga dan Adam ta canja mai littafi. Takan shiga computer bayan kai program ɗinka, ta shiga ta canja program ɗin, maimakon ta karanta ma Qur'ani, suka ji wani abu ya fito daban. Mai canja program, mai canja littafi. To musibar da ta same mu a alamul islami tun Saudi Arabia har nan alamul islami duka, akwai sabon virus da ya zo ya shiga cikin ilimin musulunci. Sabo ne ya zo ya shiga cikin ilimin musulunci, ya lalata, yana so ko ya lalata wannan tsohon ilimin. Me yake so daga zuwan shi? Zai nuna maka duk mutanen nan ba wai ilimi gare su ba, na tsaya ba su san hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ba su iya tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sannan magana su ba hujja ba ce. Ya kaskantar da su, ya yi kace-kace da su. Don ka tambaye shi wai hujjar to? Sai ka ga a hankali hankali yana kokarin nuna kanshi shine hujja. Shine hujja. Shi ya san sunna, shi ya san da'ifi, shi ya san sahihi, shi ya san kaza, shi ya san ta'wili. Kaga ya kore ilimin da ka samu gadon shi shekara dubbai, ya zo ya kawo maka sabon ilimi wanda shi ya kawo shi. To wannan shi ya same mu a alamul islami. Yawanci yaran ilimi da suka fita kasashen waje su suka jawo shi cikin kasan nan. Mu kasan nan kamar yadda na faɗa da turanci, kwaikwayo muka iyakal babbaga, kun san me ake kiran shi? Wannan tsuntsun nan. Akukuturu ko? Akukuturu. Haka ɗalibanmu suke. Akukuturu. Ya ji malam wani ya faɗa kaza, shi ma ya zo nan, shi wannan abin da malamin wancan ya faɗa shi ne gaskiya, ko da zai rusa ilimin da aka gada na ƙwarai ingantacce a wannan ƙasar. Wannan sabon ilimin da ya zo shi ne, shi ne. Kuma wani malami ya tsince shi, shi da malamin duk ba wanda ya san su. Ba wanda ya bi su ya sa musu ido ya ga ko suna da adala. Sai ɗauko ilimin shi. Wani YouTube ma yake karanta YouTube. Ya gani a YouTube shikenan, ya shiga masallaci ya dinga watsa abin da ya gani. To ina littafin da aka gada? Bari in ba ku misali. Kun ga kitabin Risala? Risala ya zo wajen shekaran shi 1000. 1000. in ka karanta risala a masallaci kana karanta littafin da babu shakka ya tafi malami bayan malami malami bayan malami har zuwa Abu Zaid shekara 1000 shi kuma littafin shi malaman zamanin shi sun yadda ya dauko ilimin ne malami bayan malami malami bayan malami daga Malik ibn Anas Malik ibn Anas zai ce ya dauko ilimin shi malami bayan malami har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sashin ilimi bane amma wannan da ka dauko shine majin hanya in tattar maje mutane na kan sunna da aka tsare ka zo ka rikita su ka bata musu malaman su kai ka zo da sabon ilimi kuma ka bata musu ibada to abin da ke samu muke nan to su ma wayannan makiyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam muna faɗa haka ne dan a tuba ba wai dan a yi ma wani kamar yadda na faɗa je mun yi maganan masu dogara da mafalte masu dogara da menene ahli bait masu magana duba mu yi ba bamu yi maganan boko haram masu kashe mutane ba to ya ba za ku yadda mu yi magana akan kanmu ba cikin mu ba ilimi a yanka cutar jama'a da jahilci a nan ƙasan na zo na samu malamanmu ke wa'azin cewa kada a yadda a yi ma wani allurar rigakafi ko ba haka ba fi sabilillah wanda ya tashi ya ce ba haka ba za ce daga America yake an turo shi amma yanzu kun ji wani malami yanzu haka ya tashi ya ce haramun ne a yi allurar rigakafi kun ji domin an tattaro malaman an yi ta musu lecture an yi ta nuna musu ilimi sun gane sai ya zama yanzu abun kunya ne kace kuma ba folio amma abun da yake sunna muku ai kafin a fara nuna sun yi kuskure akwai lokacin da su ne kowane mimbari a kai haramun ne a yi folio ko ba haka ba abun da yake nunawa an yi gaggawan yin wa'azi an yi gaggawan yin fatawa ba tare da an samu alatun fatawa da alatun ilimi
alaga ta malam ga mata biyu masu musulunta
to me kuke ji Hausa ko to musulunci shine mi kauya ga Allah da kuma imani ga manzannin shi duka na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna so ku yi kalmar shahada ku ce ashhadu ko ake ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا رسول الله to kun ba da shaidan ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad manzon shi sallallahu alaihi wasallam mai sunan su Florence okay wani suna kike so
Jamila
to mun ganki da yaro yaya dan ta ne ko me to ya yaron ki ina waye uban shi
aya
ya musulmi ne
eh
oh okay to an huta kenan to wannan fa me wani suna kike so
Maryam
to suna mai kyau Allah ya muku albarka
amin
ga taimako yan uwan ku musulmi suka ba ku
Adam Ali bai zo ba
eh to ba komai akwai kuma a hada su da yan committee a kada su da yan kwamiti su musu bayani to wallahi dole mu yi hankuri don Allah mu yi hankuri hankulin da za mu yi shine mu gane kuskurenmu mu dawo kan me mu dawo kan hanya wannan dawo kan hanyar ita ce za ta hada mu dunkule amma in kowa ya rike igiyar shi ya bar igiyar Allah to za mu haɗu haɗuwa don wani maslaha ta duniya tana gushewa kuma za mu dawo mu cika me muna faɗa da juna shine amfanin sanin haka kuma kai mabiyi da kake ji kullun ka duba ina tare da jama'a shin muna kan gaskiya muna kan gaskiya domin kada a jaka a batar da kai ta zaka gane haka domin abubuwan da aka bayyana duk abin da zai rusa addinin musulunci a ilmance ko zai rusa addinin musulunci ta kashe jinin mutane da barnacin ƙasa ko zai karkata mutane daga abin da aka sani ma'arufi to wannan bata ce misalai ga sunan da yawa ba sai mun tsaya mun ci gaba da abin nan ba saboda haka Allah ya ce walau sha rabbuka ma fa'aluhu da ubangijinka ya so ba za su aikata ai al-iha'il mazkur wannan wahayin da suke wa juna da Allah na so ba za su yi ba fadharuhum yani da al-kufar ta kale su wama yaftarun da abin da suke kirkirwa na ƙarya min al-kufri wa ghairihi min ma zuyyina lahum da domin da aka kawata musu in ka gansu sun kauce sun yi abin nan fadharuhum wama yaftarun wato kada ka tsaya kana ta faɗa da su kai dai ka faɗi gaskiyanka ka kyale su ci gaba da abubuwan da suke yi kuma wannan ya nuna mu musulmi ko ka ji mutum na zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haje a zamanin nan da bamu da wato sulta ƙarfi na musulunci akwai bambanci ƙarfi da ƙarfi na musulunci musulmi yanzu mun yarjejeniyar zaman lafiya da wayan da ba musulmi ba akan ku kawo daga cikinku mu kawo daga cikinmu a zauna lafiya wanda za su kula da al'amarin ƙasa wannan maslaha ce ta kawo shi kuma maslaha tana cikin addini domin in ba mu yi haka ba to ya za mu yi to saboda haka shugabancin zamani na yanzu shugabanci ne na maslaha akwai shugabanci na musulunci na gaske kuma mai tanfizi ne a yanke hudud to su kaɗai ne za su iya in an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su aiwatar da wannan haddi domin wannan tsarin da muke na yanzu an ce kowa na da ƴancin ya faɗi abin da yake so duk abin da zuciyarka ta so sosa maka ka faɗa haka tsarin yake shin daidai ne ko ba daidai ba ne ba shi ne nake magana ba ba shi ne nake magana ba haka dai tsarin yake yanzu muna zaune lafiya da mu musulmi da wanda ba musulmi ba akan yarjejeniyan kowa ya faɗi albarkacin bakin shi shi yasa aka zauna lafiya ba a yaƙi amma nan gaba in Allah ya kawo wani iri za ku iya haje kashi kasashenmu to mu tsarin musulunci muke bi haka ya kamata kuma amma a yanzu da muke kowa ya faɗi albarkacin bakin shi to a irin wannan hali dan ka ji wani ba musulmi ba ya zagi addinin mu ko yayi wani abu ka kyale shi fadharhum wa ma yaftarun ba abin da zaka mishi eh ban ji ba eh to in kai yaƙe shi zaka ji wani abu abin da ka faɗa in kuna da shugaba da daula musulma shi shugaban zai yi ba kai ba ma domin fauda kai ɗin nan yanzu haka ka fita ɗin nan wani maƙiyinka zai iya nuna ka ya ce ka zagi annabi a kashe ka nan take mutane su me in an bar mutane kowa ya kisa in kana ɗan izala za a ce an izala daman suna zagin annabi sai an ɗari gungun su ku ce ga masu zagin annabi yanzu nan za a rafe ka ɗan ɗariƙa kuma gashi ya zo ga masu bauta a kaburka masu waliyai mai ne yanzu nan za a rafe shi sai an bar kowa da kowa ya ɗauki wannan doka wa zai rage shi yasa aka ce ko bari ko ka ji an zagi annabin kai hankuri wala tasma'anna min allazina utirka min qablikum min allazina ashraku azan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur za ku ji zagi cutarwa wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur in tasbiru wa tattaqu haka Allah yace in kuka yi hankuri kuka kara takawa tsoron Allah zaka ga abin da al'amarin da zai yi amma in ka ki hankuri kuma ba tsoron Allah domin kashe mutum ma'ahad wanda ya kai alƙawarin zama da shi shi ma yana nisantar da mutum daga aljanna man qatala nafsan mu'ahadan lam yara raihatal janna ne mu'ahad an yi alƙawarin ni da kai za mu zauna lafiya cikin wannan alƙawarin fa muka yadda da su cewa su faɗi abin da suke so mu ma mu faɗi ne abin da muke so da wannan ne da aka yi niyyar yin wata doka a ƙasar nan na hana wa'azi sai da lato an yi niyya an yi yunƙuri an kai assembly ko ba haka ba na yi bayanin akwai kuskure cikin wannan aikin a yanzu halin da muke ciki domin maslahan mu ne mu musulmi a wannan zamani maslahan mu ce na daya mu zauna lafiya ba wanda yake bukatun zaman lafiya kamar musulmi sai sa mu zauna Allah sallallahu alaihi wasallam ce was'alullaha al'afiya kun roko Allah ya baku zaman lafiya roko Allah ka ba mu zaman lafiya annabi yace mu yi kai kuma Allah zai ce wa'anna yahudawa kullama awqadu naran lil harb atfa'a Allah wa yas'aluna fil ardi fasadan Allah bai son yaki duk lokacin da suka kunna wutan yaki ku Allah ke kashe ta in Allah na son yaki ba sai kara mata wuta ba a'a zaman lafiya namu ne to saboda haka mu ne muke fa'ida da zaman lafiya domin an samu zaman lafiya ba gashi yanzu muna karanta abinda Allah ya ce ba wannan zaman nan da muke a Maiduguri yanzu bai yiwa a Iraq bai yiwa Yaman bai yiwa Syria bai yiwa ba iya karanta ayoyin Allah in ba zaman lafiya ayoyin Allah kuma in an karanta ba iya tafsili a rarraba su a bayyana ba iya yi dana yana tsoro so mu mun fi kwasa zaman lafiya sannan kuma a ba kowa yancin ya faɗi abin da zai ce wa aka taimakawa an taimakawa mai gaskiya ka ban mai karewa zanu ma yasaru ku ba su su ta karyarsu ran da gaskiya ta zo kaman haske ne cikin duhu da an faɗe ta daya tunin da aka ga ta haska gari a ce a ba mu fursa mu faɗi haske daya yafi akan a ce a kulle ba wanda zai magana sai abinda gwamna yake so shine fada domin gwamna zai bada lasu gwamna zai bada lasu cewa jama'atul nasrul islam ko kan daddaddaye ne a security na gwamna yaushe za a yarda da wannan alhali gashi constitution ya ce kowa yana da yancin ya faɗi abin da yake so ya faɗa wannan yancin shike ba musulmai a America ba kwana da muke magana Muhammad Ali ba wannan yancin ya bashi ikon ya musulunta ya zo gaban mutane ba sa son musulunci ya sa dole su yadda akwai musulunci yanci to ya zamu yi mu ce a'a saboda haka akwai maslaha duk inda malamai suka yi da kokoyin kabi malaman su to ai ba malamin ba na sunna ba in ka ce dai malamin sunna kenan koko tunda bid'a malinta ne ku yi ka hankuri domin za iya hango wani abu kai baka hango shi ba Allah shirye da mu to ba sa fadarhum ko wali tasgha to kuma cikin dalilan da Allah ya sa yace abassu da barnasu ku basu da barnasu ku basu wani tafga utifa ala guru ko ala gururan aitamilu domin dukatan ilaihi az-zukhruf ay afida domin zukatan wa'anda ba su imani da lahira su karkata su saurari wannan karyarakin da ake yi na kokarin bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bata addinin musulunci. Allah na son wa'anda ba su imani da ranar lahira ba su saurari wannan su ji kuma su bi. Akwai wata hikima da Allah ke haka وليرضوه كما سيدد شيء وليقترفه يكتسب كما سو ما هم يقترف سو اي كتا ابنده سي سكي كيروا ابسو شي قرن سو سي تاي اما قرشن سو كون سان امفانين ان الله يا فيتو ده غاسكيا مي سون غاسكيا زي غانتا كما زي كوكارين زوا ورينتا ان الله يا فيتو ده قريا مي زي مي كركتا ازوچيه شي مي تشيو ازوچيه شي zai hango ƙaryar ya ji daɗin ta yayi kuma je ya shige ta ashe Allah a hankali yana tsame ni kirki yana hada kuma me na banzan to na banzan ran da Allah zai kwamtse su kun tuna zariya to inda ba abasu suna wannan kiraye-kirayen ba ya Allah zai tsame tattara su kuma ya biya kwamtse su kike ba ce haka sai su taru a wani sanjisa ya Allah ya tara su kuma ya biya ne kwamtse su saboda haka a darkake su saboda haka ku bar mai ƙarya ya ci gaba da ƙarya amma wannan kashedi ne kashedi da wanda yake ci da sunan Allah wallahi baka boyewa Allah in Allah ya tashi kama ka ya zai zo maka inda baka tsammani masu hada Allah da waliyai su masu dauki darasi masu tsafe-tsafe na ji har wata anguwa suke da ita a cikin garin Zaria to wannan ya zama musu ibra nan da Allah zai kama su masu tsafe-tsafe nasu zai fi muni to izala fa mu ji tsoron Allah yanda Allah zai kama mu إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وناشا سنة من ماذا مكربي ما يسا ويهانك لكما لند الله كما زي جيوكم دومي أنت النبي إن سر ربك النبي بارو أنك دسو ككب سنزم مكيوا والله مجيز وران الله معاقي mujizar Allah mu hadi kuma lokacin hadewan yayi ko ayi don Allah kuma ko ayi don dole ko ayi don Allah ko ayi don dole abu ne mai sauki jama'atul zatul bid'ah kamar sunna kungiya ce ta addini ta watsa sunna ta wa'azi ta minbari kuma lasin din ta nawa ne to shike na tunda ana war against corruption dole a zo a ce waye hadlatin ke hannun shi a zo a hadu a yi zabe in an yi zabe a yi majlis a bashi karfin jama'a ba wani mutum da zai ce tashi ce amma su waye majlis din nan shine da aka kafa izala a Jos duk malamin da ke wa'azi mu saka cewa tunda aka kafa ta yanzu shekara ta nawa yanzu 30 da 8 to yaushe ne aka rabe 90 aka rabe shekara nawa kenan 25 abu ne mai sauki tunda aka kafa izala har ran da ta zo ta rabe malaman da ke wa'azi kan minbari sune majlis ta'tif sune izala su hadu ga lasin ku fitar da chairman ko fitar da secretary amma chairman da secretary hoto ne ne izalan wannan majalisin sai kun zauna wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun ku shura in ya kai ai zabe koda da mutum daya sannan azartar a shiga kauyuka ayi wa'azi a kira mutane me yasa ɗan shi'a suka iya dauko mutane daga kauye domin ba ma can muna koya mutane sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya za a yi ka shiga kauye kana koya mutane son matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana koya mutane son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ga wani shi kuma shi ba abin da yake sai zagin su sai la'anar su ya za a yi ya rinjaye ta a kafan nan to dan ba ma nan ba ma nan ke sai ake ruda kauyawa ba laifin su bane mu ne laifin mu to ya zama dole ne yanzu domin me an ce in ka ga gemun dan uwanka ya kama da wuta kai me ka safa mana ka ruwa zalika safa ma gemun ki ruwa muna fata su fito ai conference da mun taba yi anan arewa house kuma Allah ya kaddara lokacin General Muhammad Buhari ya zo shi ma din yana so ya ga izala ta hade da shi aka yi conference din nan to ga kuma shine president ku yi hankuri wallahi ba za mu tsaya nan muna maganar salatul fati can ba muna maganar boko haram can muna maganar waye can ba sannan kuma gamu cikin ta'o wai ba za mu yi magana ba mun yi dare kanmu mun cuci kanmu mun cuci wannan ƙasa yanda Fulani a daji an bar su ba ilimi ba abin an kwace shanun nasu sai me sai suka zama amrobas an kyale su haƙin koyar da su yana kanwa yana kanmu domin mu ne muka ce muna da minbari mu ne aka yi wa rajista akan eh ku shiga cikin gari gaba daya ku shiga ku yi wa'azi mu aka yi wa rajista ku koyar da sunna boko haram ba su da lasin ƴan shi'a ba su da lasin an ba mu lasin ku shiga duk inda kuke so a ƙasan nan ku kira mutane zuwa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mun ki kuma mu ce ba za mu jira tsoron azabar Ubangiji ba? Allah ya shirya da mu. Saboda haka mu ji tsoron Allah. Walitazza wannan ƙararrakin da ake yi Allah na yi ne don zukatan wanda ba su yi imani da ranar tashin ƙiyama ba su karkata zuwa ga irin wannan Allah ya tara su ya tara su bayan ya tara su kawai sai Allah ya afka musu. Haka. Ayyar insha Allah ku haka Allah ya shirya da mu Allah ya nuna mana religious appear.
Okay.
basu to kasa abin da zai faru ai na mun yi tunanin wannan abin da zai faru ba irin wannan sai su koma karkashin kafa domin kullum mutane har dai talakawa gwamnati kullum dangwamen gwamnati suke ba sa bukatar gwamnati saboda ka dun mai sukan gwamnati shi su ne shine gani a wurin su koda yana da ƙarya saboda ka in gwamnati ne tace tazo tace ga abin da za a koyar za a samu matsala a wannan zamani da muke domin ita gwamnatin ta san gaskiyar to faqidu shay la yu'ti wanda bai san gaskiya ba kuma shi zai sa wani bi irin wannan sai muka dauki ilimin mu da gaskiyar mu muka sa ta karkashin wanda kuma bai sani ba shikenan sai a samu wannan danniya bari baka misali yanzu ga nan Cameroon wani malami zai iya tashi a Cameroon ya irin wa'azi da ake anan ba zai ba so ashe yanda ayan nan dai ta nuna mana shine maslahar mu ni na nuna muku maslahan gaskiya in barna ta yi yawa a ba kowa yanci yayi magana wannan rahama ce ta Allah eh haka
ana ba da
lasu eh haka eto eh so ka san komai da ka sani komai da ka sani yana da janibi mai kyau da janibi mara kyau yana da kyau kamar yanzu kasan Saudi Arabia sun san wani abu kan mazhab Ahmad ibn Hanbal suke suna da mufti malaman su bakin su daya kaka bai yiwa wani malami ya zo yi magana da ta saba ma mufti suna kan manhaj daya to mu haka muke a kasan nan ba zai yiwu ba abinda yasa ba kama hanyar ba tsayan gaya maka me yasa an ce jama'atul nasr al-islam za ta bada lasin da kan a jama'atu kuma a kwamitin bada lasin din mutum daya ne za ta aika kan ta aika mutum daya commissioner police bi menene dss daya sannan gwamna shine a sama to sannan akwai wani abu kuma akwai daya yanzu in an yi haka ka hada malamai aka ce ayi kwamitin wa'azi da bambance da muke da shi shin wannan kwamitin zai dare domin ni in gaya maka gaskiya in an zo min da malami na ce Allah ya ce ayo annabi salati wani salati Allah yake nufi sai ya fara min salatul fati nan take zan ce ya fi kuma wani malami nan take zai ce kai ne kai gaskiya kai ne muke so zaka ji wani abu an fitar da matsaya cewa kowa ya tsaya akan addinin shi wato kana so kenan a yi kwamiti a ce duk abinda malaman ɗariƙo suka zo da shi a tafi a kai duk abinda sunna suka zo da shi a tafi a kai duk abinda shi'a suka tafi da shi a tafi a kai domin su ma kiyan za su zo a'a abinda aka zata sa fito tsakanin sufaye ne da kuma musulmai aka ce a bar musulmai yanda littafin yake a bar musulmai da littattafansu a bar sufaye da sufayensu wato abinda ake nufi nan abinda za a karanta ma mutane kaman kitabul risala su mukhtasar da sauran su sufaye kuma a basu da littafan su irin su jawairul ma'ani tsakanin su a to amma yau sufin yau ba zai yadda ba kace shi ba zai karanta jawairul ma'ani shi a talabiji ba a radio ba zai yadda ba ba zai yadda ba dole mu yadda mun kai wani zamani zamanin da muka kai shine mafita gare mu shine mu yi hankuri da wannan yarjejeniya an ba kowa yancin ya faɗi abin da yake so amma me wanda ya karya doka wurin abin da yake faɗa ya karya doka ya kira ya ce akai ma wani hari wanda ya karya doka wanda ya kira ya ce akai wa wani hari ya karya doka wanda yayi wani abu da ya tada hankalin jama'a suka harjitsa suka yi barna shi ya karya doka wanda ya tare hanya ya karya doka wanda ya bude latifika cikin gari mutane na bacci ba lokacin kiran asuba ba lokacin kiran isha'i ba ya bude latifika wai kusan shi yana sallah ya karya me ya karya doka sai a mai hukunci amma ku bar mutane kowa ya faɗa da wannan kowa ya faɗi abinda shine muke wannan wa'azin amma ka dauko gwamnati ka ba ta ita ce za ta bada license na wa'azi to musulunci ya riga an toshe shi an danne shi to yafi muna sauki mutane koyaya suke haka shine gaskiyar magana wato
sorara
to daman akwai competition da muke yi na internet maganan da limai yanzu ta bude mun cewa shine topic ya kamata wanda yake so ya yi musharaka sai ya shiga Facebook din zai ga Ramadan competition magana ita ce wace hanya ce a aikace musulmi da malaman su za su iya hada kai na gaske ko ta kalma na da muhimmanci ba hada kai ba na ƙarya na gaske wace hanya a aikace musulmi za su iya hada kansu haɗin kai na gaskiya muna so a ba mu jawabi in ya so 15 ga watan Ramadan insha Allah za a kulle wannan kamar yadda muka saba kuma ƙarshen Ramadan za a faɗi wanda ya cinye a masu turanci da larabci za su gan shi a cikin internet kamar yadda muka yi bayani turanci don da ƙasa yanzu shugaban ta bai da lafiya ya zama wajibi a kan mu gaba ɗaya duka mu mishi addu'a addu'o'in da za mu mishi wanda suna dukan su mahimmanci mishi addu'a Allah ya warkar da shi ya dawo da shi kan mulkin shi
amin
sannan mu mishi addu'a Allah ya bashi mashawarta nagari domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wani shugaba duka ne yana da mashawarta guda biyu na hagu da na dama shedannu da mutanen kirki to in shedannu ne suka rinjaye shi dole aikin shi ya zama ya na shedanci in ɗan alheri suka rinjaye shi kuma aikin shi zai zama ne alheri to kamar yadda muke roƙon Allah ya warkar da shi kuma muna roƙon Allah ya bashi mashawarta na gari
amin
kuma a bashi shawaran da ta dace
amin
kuma cikin tafsiri na kamar yadda na gaya muku farko ni nasiha nake bayarwa akwai abubuwa da yawa da muke bada nasiha amma muna so ku mutane ku ji domin ina son gaya muku 80 cikin 100 na matsalan su talakawan ne su ɗin ne za mu zo mu karanta وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ما في يوم متعني إذا توقعوا سكبي تباطى بري ما لم يسي بياني سي نصيحة أنونا مع الأمة وقوان أبو مغانا أصنن فا با مغانا متن أيباني فا مغانا موني مودكا ku duba ne mutum mu duka ba kai Buhari za ku ce ba sai Buhari a Najeriya sai wa sai Allah mutum ɗaya ba zai iya ba APC ba za ta iya ba da Buhari da APC da ku jama'a dole sai mun haɗu ne zamu iya canjar kasan nan amma karkashin wa karkashin jagorancin Allah to she sa muke yi a waje domin ko ku ji na daya in abun bai faru ba wata rana za ku ce wallahi fa mun ji an ce to Allah shirye da mu
amin
Allah ya dawo da mu kan hanya
amin
kuma ya gafarta mana dukan kurakuran mu gaba daya kuma Allah ya hada kan mu gaba daya mu duka mu gaba daya
amin.
So wanda bai da internet zai iya ba da shawara? A wannan zamani? A zamanin AI wannan ne nesa ne.
Ani
Allah ta
taimake
su kawo su nasara.
Ani
kuma Thank you.